Ka fara mun guri na shi isa muka hada kai da rarara ɗan adawa suna so su mun talala ba tsoro bane ku dauka ka karana fito shiga da suna ga injef iyar danja 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 da san gore ala da shani danja passing the message of the porta sonda I'm a kick of the street take a jaw kanka me kina rami mu guta kai kap 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 baka afa kanka
duniya ta gane ai gari kan mu kitare jam'iyyar danja danja ta taba wutare waye zai ja da mu mu bar shi ai wannan ƙarya ne ko ina kaje zaka gane haka ne
siyasar Kano siyasar Kano 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 siyasar Kano sai dan Kano siyasar Kano siyasar Kano siyasar Kano 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 sai dan Kano in zabe rage saura kwana 40 sai boka ce sai an bunne jacket ce sai in jacket ce sai in jacket ce sai in jacket ce sai in in got a bayani kake so ka kala arrow 24 a film din kwana 90 duk mulki kada in saka ba saka iya kai shekara 100 ba har da 90 Kano center of commerce mun sa siyasa har mun gama a zabe in ka cinye gama ka gama in ji Suleiman gama na gama ya gama chief fresh I mean yaro dan brigade yaro dan brigade yaro hai babban gama na sama na sama
sama sama
na kasa na kasa be easy niggas guys ba ma san har kan dabara Kano center of commerce mun sa siyasa har mun gama a zabe in ka cinye gama ka gama in ji Suleiman gama
ya ta gane ai gari kan mu kitare jam'iyyar danja danja ka taba wutare waye zai ja da mu mu bar shi ai wannan ƙarya ne ko ina kaje zaka gane haka ne
siyasar Kano siyasar Kano 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 siyasar Kano sai dan Kano siyasar Kano siyasar Kano siyasar Kano 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 sai dan Kano
ka faɗi sai ka daina ban san haka ba da sauri zanar tashi in fuskancin na gaba ina zamanin lafiya in san abin ya ba ne aikin zalunci ba a so haka ba mai zai da mani you feel me a duniya komai yana da magani in ka zage ni a faɗi ni zan godiya dan ka nuna ka san da ni ware
ware ware
duniya ta gane ai garin Kano gida ne jam'iyyar danja danja ta taba wuta ne waye zai ja da mu mu bar shi ai wannan ƙarya ne ko ina kaje zaka gane haka ne
siyasar Kano siyasar Kano 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 siyasar Kano sai dan Kano siyasar Kano siyasar Kano siyasar Kano 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 sai dan Kano mu ne in Kano mu ne in Kano chief fresh out of me in Kano Kano
ya you go produce on the big bag of bags more music at houseofsongs.com